Na tambayi kakakin hukumar EFCC Mr. Wilson Wajeren shin da gaske ne sun fara damke wasu tsaffin kusoshin tsaron kasar? Da gaske ne mun kakkama wasu tsaffin jami'an ku kakkama kuma wani hali ake ciki?
A'a
ban san yawan adadin ba amma dai ana gudanar da bincike. Eh Commander Ahmed Tijjani Babagamawa tsohon afisar saman sojan Najeriya ne.
Su wa'annan shugabanni na hafsoshin soja ba abin da suka sa a gaba sai kawai su ɗebi kuɗin jama'a su yi amfani da su ta wata hanya da ƙaryan an sayo wa'annan mukan. Bari in baka misali ko da a Nigerian Air Force in ka tuna akwai wasu kwangiloli da aka bayar na wasu jirage da za a sayo amma ina tabbatar maka wa'annan jiragen ma wasu ma a cikin akwatin da aka kawo su aka fara haɗa su a cikin ƙasar nan. A ba wa'annan abubuwa babu su haka aka zauna aka kwashi kuɗin mutane aka tafi da su.
Yanzu haka dai ana taya madidin cewar ita ma harkokin tsaron Najeriya ta damke wasu tsaffin manyan hafsoshi. Na tambayi daraktan labaran harkokin tsaron Kanar Rabi Abubakar ko ina gaskiyar wannan labari?
To gaskiyar labari dai mu ba mu kama su jami'an tsaro kan wannan sha'ani na bindigogin gida kai ko kuma kayan yaki.
To sai dai kuma wata majiya mai tushe dake da alaka da tsaron Najeriya ta shaida min cewar wasu tsaffin janar-janar sun yi ta yin dawo da wasu madudin kuɗaɗe da suka wawure. Na tambayi shugaban kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa dake bincike kan badakalar kwangiyar tsaro a Najeriya, Air Vice Marshal John Ode, ko ina gaskiyar wannan magana? Ko da yake John Ode bai musanta ba amma sai ya ce
wannan sir president ne mai zaman da mu yi magana.
Okay, haka ne ranka dai
haka ne.
Okay,
na gode sosai.
Dr. Bawa Abdullahi Wasi mai sharhi ne kan tsaro a Najeriya.
Abu mafi ala a yanzu a dawo da kuɗin shikenan, kowa ya dawo da shi ai zai faɗi ga sunar sa, ga signature sa, ga abin da ya dawo da shi an karba to sai kuma ya saurari hukunci. Amma maganan wai don ka kawo kuɗi ka kama hanya kawai ka tafi, gobe ma wani zai sake ɗeba ya ce in an gano zan mayar da shi.
Dr. Bawa Abdullahi Wasi Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.